Ilke boy ni.
How loud?
Rob Master. Bunde.
Ha. Bunde.
Kilin mata sanare wani baba ni dama bata mun ba auren da kai ba muso ba duk abin da kace ayi to ita ba shi take ba abokan ka in sun shigo ba murmushi take ba baba me ka gani ne ya ja ka aure ta wai ko asiri ne aikin malamin ta kai ta mallake ka to mu ne maganin ta in ta gagare ka to mu za mu gyara zaman ta kishiya bala'i ce dan keta
sharin ga Allah ka raba mu da sharin kishiya
sharin kishiya
ni da kike kallon kallo mujiya
sharin kishiya
kuma dai na san dadi na san wuya
sharin kishiya
yayin ku ya wuce yanzu mu da shegiya
sharin kishiya
ga Allah ka raba mu da sharin kishiya
sharin kishiya
ni da kike kallon kallo mujiya
sharin kishiya
kuma dai na san dadi na san wuya
sharin
yayin ku ya wuce yanzu mu ne shegiya
inda ka aure ta bana sakar mata fuska girgido gaje bana shiga lamarinta wai ita amarya kuruwar gidanta har da cewa nan gaba sai mun bar gidanka
to da Allah ba ta ki ba
sharrin ki ba zai ci mu ba ki so zamar mana karfan fana
Ya Allah ka raba mu da sharin kishiya
sharin kishiya
ni da kike kallon kallo mujiya
sharin kishiya
kuma dai na san dadi na san wuya
sharin kishiya
yayin ku ya wuce yanzu mu ne shegiya
sharin kishiya
ya Allah ka raba mu da sharin kishiya
sharin kishiya
ni da kike kallon kallo mujiya
sharin kishiya
kuma dai na san dadi na san wuya
sharin
yayin ku ya wuce yanzu mu ne shegiya
mai mata kariya dada dan gudun hada fitina rike ta ka kawai da kai da ita kai ku hada kaga in kai haka ka guje wa duk wata rigima amma wadanda suke tara mata sun fi shan wahala kamar makocin mu bala yayi ya sha wahala kanan fadan kishi ya kaure har da yarfe masa gulla kaga kai ma ka gulla kar ka garo aure abincin ka ta sa maka guba
sharin kishiya sharin kishiya sharin kishiya
muje kishiya
sharin kishiya
sharin kishiya
sharin kishiya
Allah ka dare mu da sharin mata
Allah ka dare ni da sharin mata ƴan uwana kishiya ta kin cika gumbo
Sushi, kuma wanda ya barka bar shi.